nata fati Amadu ango hangon amariya kai daidai Amadu abba hangon amariya kai daidai Aisha Yasmin bikin nan maga kowa Aisha Yasmin bikin nan maga kowa Amariya amariya maga ango ka amariya Amariya da ango taron nan yayi dadi Amadu ango Aisha kete abinda burgewa amarya ce ki gidan ango ki tare na ki samu dama ki fada masa yayi huta amadu ango lalle kai kai morewa aisha yasmin kai ne ta zabawa kai ne ta kai gidan sirana ka sanya yau gashi ranar tazo aure I don't